الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يمتنا 28 غوة الرجب هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة دبو ليا دا داري هدو دا 40 دا بكوي دي دا 18 ga watan 1 miladiya ta 2026, kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umayr dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karanta littafin Al-Qutufud Dawani, wato na Dr. Suhaimi, wanda sharhi ne na wato Manzumatul Nuniyya ta Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka. A darasin da ya gabata mun karasa baiti na 61, huwa hukumuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu wa siratuhu alhadi ila ridwani, inda malai yake cewa lalle alqur'ani haske ne daga Allah madaukakin sarki da yake haska wa al'umma hanya, da haka indai an yi aiki da shi qaulan wa amalan wa i'tiqadan, to wannan alqur'ani yana zama haske ga al'umma. Wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Daga nan ne Imam Malik yake cewa al-ilmu nurun, wannan ya nuna ilimi haske ne. Wa man lam yastadhi bi nuril qur'an, duk wanda bai haskaka ba da hasken al-qur'ani, fala nura lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Da aka yace wa siratuhul hadi ila ridwani, kuma wannan shine tafarkin Allah wanda yake shiryar da mutane zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lilkha'inina khasiman. Da aka alqur'ani shiriya ne ga mutane. Wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Kaman yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada, alladhi ja'a bilqur'an, wanda yazo da alqur'ani. Kaman yanda Allah madaukakin sarki kai yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi aka ba alqur'ani, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila allahi tasirul umur. Da kuma fadin Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Irin su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin. Wa nadda alqur'ani wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqul lisanin arabiyyan liyundhira alladhina zalamu wa bushra lilmuhsinin. Baiti na 62, jama'al uluma daqiqaha wa jalilaha. Alqur'ani littafin ne wanda ya tattare ilimin muka yan kadan yan kanana kanana da manya manya. Fihi yasulul alimur rabbani, yake ta alimur rabbani, malami wanda yake rabbani mai amfani mai aiki da ilimin sa, to yasulu wato yana yin wato yana kai farmaki, yana zabura, yana daukaka ne wato da alqur'ani. To wannan duk kusan abi ne wanda mun tattauna akan waɗannan baitoci, sannan mun karanta kusan baiti ma na 63 قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني واتو القرآن لتابي نمي قنشد كسوشي كسوشي بيئين حالتا النباوة كنا دمانزاني لتابي نمي قنشي tarihin su qassahu rabbi wanda ubangiji na ya karantar da wannan kissoshi na annabawansa da manzanninsa fa ahsana kuma ya kyautata wajen ba da labari da kissoshin wayannan annabawa ayyama ihsani wato karshen kyautatawa nahnu naqussu alayka ahsana alqasasi bima auhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamina alghafilin nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima auhayna ilayka kaga Allah ta'ala ya ce mu ne wato muke karantar da kai mafi kyawun kissoshi da labarai na abinda muke wahayin sa zuwa gare ka na wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi lamina alghafilin ko da yake kafin mu sanar da kai kana daga cikin wayanda basu sani ba zamu tashi baiti na 64 qala almuallif rahimahullahu ta'ala wa abana fihi halalahu wa haramahu ونهى عن الآثام والإصيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان وأبانا Allah madaukakin sarki ya bayyana fihi a cikin alqur'ani halalahu wa haramahu halal dinsa da haram dinsa duk abinda Allah ta'ala ya halatta ya bayyana shi a cikin alqur'ani abinda ya haramta ma ya bayyana cikin alqur'ani wanaha sannan Allah ya yi hani anil athami ya hana aikata al atham laifuffuka wal isyani da sabo waddaha Allah fi hadha alkitab almubin Allah mai girma da daukaka ya bayyana a cikin wannan littafi mabayyani alladhi la yatihi albatil littafi ne mai bayanin komai daki daki wanda ƙarya ko barna ba ta zuwa gabansa wala min khalfihi ko bayansa tanzilun saukakken littafi ne min hakimin daga wanda yake mai hikima gwani hamidin kuma godadde daka a cikin wannan littafi Allah ta'ala ya bayyana alhalala halal min alharam daga haram fala yajuzu a karkashin haka baya halatta li ahadin ga wani an yuhallila ya halatta wala an yuharrima ko ya haramta illa wafqa hadiyil kitabi was sunna sai dai ya halatta halatta wata daidai da koyarwar alqur'ani da sunna ko ya haramta haramtawar ta daidai da koyarwar alqur'ani da sunna amma babu wani wanda karansa ya kai tsaiko da yake da karfin iko na ya halatta ko ya haramta in ba Allah ba babu mai halattawa ko haramtawa sai Allah da haka baya halatta ga wani ya dauki irin wannan matsayi na Allah madaukakin sarki yace abu kaza halal ne ina hujjar halaccin hakan a alqur'ani da sunna babu abu kaza haram ne kawai dan shi baya so ina hujja daga alqur'ani da sunna da ta haramta babu wannan yana da hadari kwarai da gaske fala ya harifu ahadun bima la ya arifu daga kada wani ya dinga surutai game da abin da bai sani ba dan duk abin da zaka faɗa baya cikin alqur'ani baya cikin sunna na abin da ya shafi halal da haram surutai ne wannan abu haka bai kamata ba ka dinga surutai ga abin da baka da masani qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala Allahi alkadhiba innal ladhina yabtaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihuna mata'un qalilun wa lahum adhabun alim Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba kada ku dinga fadin abinda hara san ku suke bayyanawa na ƙarya haza halalun ku ce wannan halal ne wa haza haramun ko kuma ku ce wannan haramun ne litaftaru ala Allahi alkadhiba dan ku giwa Allah ƙarya innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba lalle wa'inda suke kirkirar ƙarya su jingina wa Allah la yuflihuna ba sa taba yin nasara ba sa rabauta
mata'un koda kaga suna fantamawa koda kaga suna jin dadi koda kaga suna jan zaran su dan jin dadin kadan ne jan zaran ba zai tsawo ba zai tsinke qalilun walahum azabun alim jin dadi ne dan kankani kuma suna da azaba wanda take mai radadi yiwa Allah ƙarya ba karamin laifi bane yana daga cikin manya-manyan zinubai wanda Allah madaukakin sarki yake cewa qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati minar rizq qul hiya lil ladina amanu abunnan qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an taqulu ala allahi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna yo Allah ƙarya ba karamin zulubi bane ina fata an gane dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku fada cikin abin da harasan ku suke bayyanawa na ƙarya mutun yace haza halalun hujjar alqur'ani da sunna babu haza haramun ina dalilin haramtawar babu litabtaru ala allahi alkadiba to ayin ka halata sai a dauka kana da hujja Allah ne ya halata in ka haramta sai mutane su dauka kana da wani dalili daga Allah da ya haramta nan ku ka halata ka haramta da molanka dan ka jingina ƙarya zuwa ga Allah domin an san babu mai halatawa ko haramtawa sai Allah shi yasa da ka ce halal ne sai a dauka Allah ne ya halata shi yasa da ka ce haram ne shi yasa za ka ga ko a babin fatawa ka karanta fatawoyin magabata sai ya ce hadha fi ma nara wallahu a'lam wannan ra'ayinmu ne amma Allah shine mafi sani in dai babu nassi to mutum baya yanke wace a haram ne am kaza halal ne a in dai ba nassi ba a halatta algafata malam ba a garajen haramtawa domin kada mutum ya fada cikin kunshin wannan aya suratul nahl aya ta 16 da ta 17 wa qala subhana Allah subhanahu wataala ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yad'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bi ala madaukakin sake ce qul kace la ajidu fima uhiya ilayya cikin abinda aka yi min wahayin sa cikin abinda aka saukar min ni ban samu ba muharraman wani abinci wanda cin aka haramta cin sa cikin abinda aka saukar min na wahayi ni ban samu wani abinci da aka haramta cin sa ba illa an yakuna maitatan sai dai fa in wannan abincin mushe ne wannan cikin abin da aka saukar min an yi min bayanin an haramta cin mushe au daman masfuhan ko jini mai kwarara wannan shi ma an gaya min cewa haram ne au lahma khinzirin ko naman alhanzir alade wannan shi ma cikin abin da aka yi min wahayin sa an sanar da ni wannan fa innahu wannan rijisun kazanta ne au fiskan ko kuma cin waɗannan abubuwan fasikanci ne uhilla li ghayri llahi bihi wanda aka daga murya ko kuma uhilla ko kuma abinda aka kuzuzuta sunan wani ba Allah ba bihi wajen yanka shi to wannan shi ma ina da nassin da ya tabbatar da cewa haramun ne suratul an'am aya ta 145 وكذلك سائر ما حرم الله في كتابه haka ma sauran ragowar abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a cikin littafin sa wa ma harramahu rasuluhu ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam ya haramta fal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu wal haramu ma harramahu Allah wa rasuluhu malaike ta halal abinda Allah da manzansa suka halata wal haramu haram ma ahallahu Allah ba za ta zama haram ba sai in Allah ya haramta wa rasuluhu manzan Allah ya haramta wala yajuzu li muslimin bai halatta ga musulmi an yu halila bijtihadihi da iya ijtihadin sa da kwazan sa ya halatta ba a san iya ijtihadin kai yasa ka ce abu kaza halal ne fa haula'il affakuna waɗannan masu kirkirar ƙarya maƙaryata alladhina yuhilluna ar-riba, wanda suke halatta riba su canza mata suna su mata kuskure ma a ce ai interest, wa yuhilluna tamthiliyat ko suke halatta drama, wal masrahiyat da comedy, wa yuhilluna al-gina suke halatta waqa waqa wal musika da kada kade, wa yuhilluna ikhtilata ar-rijal bin nisa suke halatta cakuduwar maza da mata, wa yuhilluna taswira suke halatta hoto li ghairi daruratin ba tare da larura ba, sayaqifuna bayna yadayillahi wadannan duk za su tsaya a gaban Allah, fi ma tahammalu wato za su bayyana a gaban Allah cikin abin da suka daukar wa kansu min fatawa, na bayar da fatawa bi ghairi dalilin ba tare da hujja ba, ba tare da dalili ba. Wa kadhalika alladhina yuharrimuna ma ahallallahu, haka zalika ma wadanda suke haramta abin da Allah ya halatta, kalladhina yuharrimuna ala al-ummati kamar wa'inda suke haramtawa al-umma ma ahallallahu abinda Allah ya halatta laha ga al-umma min at-tayyibati na dadadan abubuwa. Qala ta'ala, Allah ta'ala yace qul kace man harrama zinatallahi, wane ne ya haramta kayan ado kayan kwalliya na Allah, alladhi akhraja li ibadihi wa'inda ya fitar da su dan bayinsa su amfana, wa tayyibati wane ne wanda ya haramta cin dadada abubuwan da suka halatta min arzikin arziki, kenan wannan babu wanda ya isa wannan sai Allah. Suratul A'raf aya ta 32, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda suka yi imani, la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. الله تعالى ce ya ku wadanda suka yi imani, kada fa ku haramta dadada tsarkakan abinda Allah ya halatta muku, wala ta'tadu kada ku ketare iyaka, inna Allah la yuhibbul mu'tadin, Allah baya son masu ketare iyaka, wa kulu ku ci mimma razaqakumullahu daga abinda Allah ya azurta ku halalan tayyiban na halal mai dadi, wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah, allazi antum bihi mu'minuna wanda shine kuke yin imani da shi. Suratul Maida aya ta 87 zuwa ta 88, kama abana fi hadha alkitabil aziz, kaman dai yanda Allah ta'ala ya bayyana a cikin wannan littafi mabuwayi, wa fi sunnati rasulihi da kuma cikin sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam, ma'alimadh dhunubi ilmin muka da za mutun zai gane zinubai, wal athamu da sabo wal wato wal athami da laifuffuka, wal isyani da sabo, wannan duk a cikin wa'annan cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk an ilmantar da mutane abu kaza zinubi ne, abu kaza sabo ne, abu kaza laifi ne, liyajtanibaha liyajtanibaha almu'minu, dan ya zamto mu'mini ya nisance su, alladhi waffaqahu Allah, amma fa mu'minin da Allah yayi masa muwafaqa lilwuqufi inda hududihi, yana tsayawa daidai iyakokin Allah, falidhalika yajibu 'ala almuslim, saboda haka ne yake wajaba akan musulmi an ya ta'allama, wajibi ne fa yaje makaranta, wajibi ne musulmi yayi karatu ya san yayi ilimi hatta ya arifa alhalal min alharam, ba ka da uzuri ka je wa Allah ka ce ya Allah ban san abu kaza halal bane, ban san abu kaza haram bane, yana daga cikin ilimin da ya zama wajibi ka sani, ka san hadha halalun wa hadha haramun, in dan kasuwa ne ka sai halal, ka san halalu ha wa haramu ha, in ma'aikaci ne, in dan gwadago ne, ko me kake ka san halal da haram, jahiltar halal da haram a cikin abin da kake yi, wannan ba excuse, babu uzuri wurin Allah, birkaniya zaka dinga yi kawai, ka dinga buge-buge kawai, kana ta hama, kana ta yama komai ka yayi mu kai ta dannawa ba tare da ka tantance wannan halal ne wannan bai halatta ba, da haka ilimin sanin halal da haram ba ilimi bane na in ka ga dama ka sani, in ba ga dama ba kai ta harkokinka, ilimi ne da ya wajaba ka sani dan yana da alaka da rayuwarka da ta iyalanka ta duniya da lahira. Wajibi ne mutun yayi karatu hatta ya arifa alhalal min alharam, hayi karatun gurgurdan wanda zai iya bambanta masa halal daga haram, ويميز الخبيث من الطيب يبنبنچه masa kazami da mai tsafta yabanbance masa halal da haram yabanbance masa haza khabisun wannan kazanta ne haramun ne min at-tayyib wannan kuma mai tsarki ne mai kyau ne wal haqq min al-batil dole ne fa mutun yaje ya karatu fa da za i gurgudan ilimin da zai bambanta masa tsakanin gaskiya da ƙarya in ƙarya ta zo duk yanda akai mata kuskurima yayi ilimin da gurgudo ba yanda za a yi ƙarya ta masa layin zana zai gane ta kuma yayi karatu gurgudan yanda duk inda gaskiya take a cikin ƙarya dubu zai iya sa hannu ya tsame ta ya san ita gaskiya ce ويعبد الله على بصيرة يكما زمن تو ينا بوتا والله بيسا بصيرة يا قوري أني من كدي يا قوري أكاسوانتي يا قوري أيكين قومنتي يا قوري أكسياسة يا قوري كذا كوي بوتا والله نكوي بقوري با نني كوي يكي ينسان لا يندي قداما نني كوي يكي بوتا والله با إلمي با بصيرة يا قوري بصيرة سأدئ أبندي شافو دونيا وهم عن الآخرة غافلون amma gafili ne na ƙarshe game da lahira wannan kuskure qul kace hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan shine tafarki na da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin bisa ga hujja bisa ga basira ana wa manittaba'ani da aka in zaka bauta Allah bauta masa bisa ga hujja kada wata rana wani dan yaro karami ya zo ya ta amma da hankali ya burkita ka zo kai ta zagin sa kana tsine ma kuma tsinuwa kanka za ta dawo sai tinkan ka haife shi aka haife shi kake yin sallah a to wannan da Allah ta'ala ya ga dama sai ya girme ka da ka girme shi wannan kuma sai ka gode wa Allah amma ba ka da karatu kuma ba ka da karatu na ba ta an gane wannan shine saboda haka ba a bauta wa Allah bisa jahilci ba a yi ba a yi shi sa neman ilimi dole ne dole ne dole ne ba magana cewa wani neman abinci wa iyalai duk ka dinga kalawa iyali ƙarya ka dinga cewa sun hana ka neman abinci kana zuwa majalisa kai minti awa hirar awa uku awa hudu awa biyar duk ana irin wannan da kai amma kawai an ce ka je makaranta ka ce wai iyali sun wai kana ta neman namaji ka je wa Allah ka ce kana neman namaji ya sa baka iya sallah ba wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeena bana daga cikin masu shirka Suratu Yusuf aya ta 108 baiti na 66 man qala inna Allaha khaliqu qawlihi duk wanda yace Allah madaukakin sarki zancen sa makhluqi ne ya halicci hatta maganganun sa maganar Allah ita ma abar halitta ce Allah ne ya halicce ta faqadista halla to in bai san hadarin wannan aqidar ba aqida ce wanda ta halatta masa ibadatal awthani bauta wa gumaka aqidar zancen Allah makhluqi ne aqida ce da za ta halatta wa mutum ibadatul awthani bautar gumaka alqailuna bi khalqil qur'an waɗanda suke da wannan aqida ta cewa alqur'ani makhluqi ne hum sune aljahamiyatu wal mu'tazilatu jahamiya da mu'tazila aqidar jahamiya mabiyan jaham bin safwan kenan wannan aqidar su shine alqur'ani makhluqi ne at-taura makhluqi yace zabura makhluqi yace injila makhluqi yace suhuf ibrahima wa musa dukkanin su wadannan makhluqai ne sun ce zancen Allah halittar sa aka yi kaman yanda aka halicci sauran halittu wa awwalu man tabanna dhalika farkon wanda ya fara gina wannan aqida wasilu bin ata ana kiransa wasilu ibn ata to daga nan ne thumma tatalammaza alaihi talmizahu amr ibn bin ubayd to daga nan ne kuma dalibin sa amr ibn ubaydin yes konkwadu wannan aqida thumma ibn abidu adin sannan sai kuma ibn abidu ad wa bishr al marisi da kuma bishr al marisi wa man nahaja nahajahum da duk wanda ya shiga matafiya irin tasu min du'ati dhalali daga masu kira zuwa bata fa haula'i waɗannan qalu wayannan da ire-iren su dukkanin su sune masu aqidar cewa innal qur'ana makhluqun sun ce su samba sai da alqur'ani makhluqi ne ai annahu kalamullah ai suna cewa alqur'ani zancen Allah ne allazi khalaqahu wanda Allah ya halicce shi kama khalaqal ashiya'a kullaha kaman yanda ya halicci komai gaba daya ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah madaukakin sarki ya daukaka daga abin da suke fada daukaka mai girma wa nahnu naqulu mu kuma aqidan mu muna cewa alqur'anu kalamullahi alladhi takallama bihi haqiqatan. Alqur'ani zance ne na Allah wanda Allah ya zance da shi kuma zance na haqiqa. Wa shubhatuhum fi zalika, shubharsu da ta ja su zuwa ga wannan aqida kama yaz'umuna, kamar yanda suke fada suke riyawa. Shubharsu ita ce annana sun ce wai mu law athbatna sifatal kalam, wai da mun tabbatar wa Allah sifar magana, lalazima an yakuna mushabihan li kalamil makhluqina, to da tilas ne ya kasance wannan maganar ta Allah ta yi kamanceceniya da zancen ababan halitta. Kama huwa da abuhum fi ta'dilin, kama yanda wannan al'ada suke nan fi ta'dilin wajen kore sifofin Allah, au ta'wili sa'iri sifati, ko kuma yin tawilin sauran sifofin Allah. Fawaqa'u fi tashbihi, awwalan farko sai suka fada cikin komar tashbihi, wato farkon cutar da ta kama su cutar tashbihi ce. Shi yasa da an kawo sifar Allah sai wannan cutar ta sifar ababan halitta sai ta fado cikin zuciyarsu, sai su ga to ayin suka sifanta Allah da wannan kamar sun sifanta shi da sauran ababan halitta. Daga nan kuma sai suka shiga mataki na biyu, da aka ba su shiga cikin wannan ta'dil korewa Allah sufofi da yiwa sufofin Allah tawili ba, sai da suka fada komar at-tashbih. Awalan falamma tasawwaru at-tashbiha, yayin da suka suranta a zuciyarsu ko a kwakwalwarsu suka suranta tashbihi kamanceceniya, iddaru wannan shi ya tilasta musu ila ta'dil, zuwa ga kore sifa cikin sifofin Allah, wata awil ko kuma yin tawili na wata sifa cikin sifofin Allah ko suna cikin sunayensa. Fakanu a ƙarshe sai suka zama kalmustajiri minar ramda'i bin nari, kaman wanda zafin rana ya koro shi sai je ya buya a bayan oven din biredi. An gane ko? Wai zafi ne ya ishe shi, ila yana cikin masu gasa biredi, zafin waje sai ya ishe shi, kawai sai ya shiga cikin oven ya labe. Abinda suka yi kenan. Wai mai neman mafaka ne daga zafin rana kuma sai je ya labe a bayan wuta. Ma'ana abinda suka gudo masa sai suka fada wanda ya fi shi hadari. Alafil fitnati saqatu ke. Na fata an gane. Sai ya kawo wannan yace cewa sai suka zama kalmustajiri, kaman mai neman gurin tsira, gurin buya minar ramda'i, saboda zafin rairaye bin nari, sai kuma yaje buya a wuta. فهذه شبهات المتكلمين, wannan na daga cikin shubhar wato masu falsafa masu ilmul kalam. Almutakallimina annafina lil asma'i, wayanda suke kore sunayen Allah was sifati da sifofin sa, za'aman minhu dariya warsu annahum suwai law athbatu tilka sifati, abinda suke riyawa wai idan suka tabbatar wa Allah waɗannan sifofin, lalazima minha mushabahatul makhluqina, mushabahatul makhluqina, to da wannan zai tilasta kamanceceniyar wannan, wato zai tilasta kamanceceniyar wannan sifar da sifar ababan halitta. Su suna ganin suka ce Allah madaukakin sarki yana da hannu, kamar sun kamanta shi da ababan halitta, domin ababan halitta ma suna da hannu. In suka ce Allah a sama yake ya rayi istiwa ya al'arshi, suna ganin sun sufanta Allah da ababan halitta. Wannan shine matsalar da suka samu. Wal waqi'u annahum waqa'u fi ma farru minhu, a gaskiyar al'amari kuma su basu sani ba ashe sun afka sun fada cikin abin da suka gujewa. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, abinda suke guje masa sai suka fada, domin suna kokarin wai su tsarkake Allah daga sufanta shi da ababan halitta. Ba sani ba ashe farko ma yadda suka sufanta shi da ababan halitta, farko ma abinda ma suka fara kenan, wannan shi ya ja su zuwa ga kuma kama kaman ya zace, domin farko da ba su da wannan cutar a zuciyarsu ta cewa Allah ba abin halitta bane, da sun gamsu da haka abin halitta daban, abin ubangiji mai halitta daban. Da aka kowace irin sifa in aka ce ta Allah ce to koda abin halitta yana da irin wannan sifar to a suna suka hadu ta Allah daban domin shi al-khaliqu ne ta wannan abin halittar daban domin shi al-makhluq ne to dan haka garin su kaucewa sufanta Allah da ababan halitta sai ashe tun asali ma sufanta Allah suka yi da abin halittar ma shi ya jawo su zuwa ga wannan matsalar haythu lam yafhamu ta yanda ba su fahimta ba min sifatil kalami lillah ba su fahimci sifar zance na Allah ba ta'ala illa sifatul makhluqin sai sifar ababan halitta falamma fahimu hadal fahma saqimi yayin da suka yi irin wannan fahimta gurguwa wajadu anfusahum sai kuma suka tsinci kansu muttarina ila ta'dil sun matsu sun takura zuwa ga lallai kam in suka ce a haka za su tsaya to suna ganin abun fa za su muna nawa Allah wajen sufanta shi dan haka kawai sai suka tafi zuwa ga ta'dil korewa wa huwa nafyu sifatil kalam wa huwa nafyu sifatil kalam shine kore sifatil kalam ita sifar wannan al-kalam al-haqiqi zancan Allah na haqiqa falamma waqa'u fi ta'dil yayin da suka fada cikin kore wannan sifar ta zancan Allah na haqiqa qalu sai suka ce innahu labudda to kuma ga sifar nan Allah ya faɗi wannan sifar ko annabi ya faɗi wannan sifar sun ki fassara ta yanda Allah yake nufi da manzansa da haka suna ganin in suka fassara da haka kamar sun sufanta Allah da ababan halitta to yanzu ya za'a kuma gashi Allah ya faɗi wannan sifar a cikin alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sifar a cikin hadisi qalu sai suka ce innahu la budda li hadhihi sifati min ma'anan lalle dole ne wannan sifar mu bata wata ma'ana id la tuqalu sifatun bila ma'anan domin hankali ba zai yadda a ce ga wata sifa cikin sifofin Allah ma bata da ma'ana ba kaji kuma an gane su ma sun yadda cewa ya za a ce ga wata sifa kawai shikenan a karanta a wuce kaman wani karatu an zo sai a ce ai mu je haka me shi ya bashi sai a wuce kawai an gane ko to saboda haka tunda wannan sifar lalle hankali ba zai yadda ba a ce ga wata sifa ba ta da ma'ana da haka falaja'u ila tawil to wannan kuma sai ya rarako su sai suka zo suka fake a bayan tawili sai ya ce ai ba ya daidaita ba wai yana nufin yana sama ba a'a yana nufin wato ya mamaye al'arshi a ba ana nufin hannu ba ana nufin kudura ba ana nufin kaza ba to sai suka shiga kuma cikin wannan tawili wa huwa an yakuna Allahu khalaqa kalamahu kama khalaqa al-ashya'a kullaha shine sai suka ce ai Allah madaukakin sarki wa huwa an yakuna Allahu shine su sufanta Allah cewa su yi tawili cewa lalle sun yadda cewa Allah madaukakin sarki khalaqa kalamahu shi ya halicci zancansa kama khalaqa al-ashya'a kullaha kaman yanda ya halicci sauran abubuwa duka lidha qala ahlul ilmi rahimahumullah da haka ne malamai ma abota ilimi rahimahumullah suka ce innahum shabbahu awwalan wa attalu thaniyan wa awwalu thalithan kowanne illa ce farko sai da suka kamu da cutar tashbihi da tai kamari sai cutar ta'dili ta kama su da abun ya kai sun waura ta kuri sai suka kamu da cutar ta'wili aje abubuwa guda uku ce farko cutar farko sai tashbihi da ka faɗi wata sifa ta Allah sai su hara sai kawai cutar sai ta fado sai su ga wannan tayi kama da sifar ababan halitta to ya za a daidaita sai su ce ba haka bane shine ta'dil to yaya ne sai kuma su yi tawili sai su ce ga yanda ake nufi ba haka bane ga yanda ake nufi kaga abubuwa guda uku da haka ba sai da suka fara tashbihi da farko sannan suka yi ta'dili na biyu sannan na uku kuma suka shiga tawili wa hadha tirabu natijatu hatimiyya wa hadha litirabu wannan wato dambarwar natijatun hatimiyya wato sakamako ne da ya zama tilas li kulli man a'rada an hadhihi alkitab ga duk wanda ya bujirewa koyarwar alqur'ani was sunnati da sunna dole ne ya shiga cikin rudani dole ya shiga cikin rigima dole ya shiga cikin tambele da hauma dole ai haka ya ki yadda da alqur'ani ya ki yadda da sunna bisa fahimtar magabata a lalle duk wanda in ya dauko fahimtar sai kaga lalle wannan mahaukaci ne wannan fahimtar ta san aka bi ta rami za a fada na fata an gane rami za a fada wasta'aba anhuma bi ilmi alkalam sai ya musanya su da ilmin falsafa sai kawai yake ganin kwakwalwarsa za ta iya gano masa daidai koda ba jingina da alqur'ani da sunna ba shi yana ganin hankalinsa ya kai matakin da ko ba nassi zai gane daidai ga nassi ya karbi nassin yahuta ya hutar da kansa ya hutar da hankalin nasa sai ya ce a sai ya ce nassi sha zaman ka hankali na ma kadai ya ishe ni in gano an gane ko to wannan yasa sai ya fada cikin natija hatmiya li kulli man a'rada an hadi alkitabi wa sunnah wasta'ada anhuma bi ilmi alkalam alladhi amatuhu min zubalati almantiq wa adran alfalsafa wanda gabaki dayan ilmi alkalam min zubalati almantiq yana daga cikin ainihin wato soki burutsu irin na ilmin logic mantiq wa adran alfalsafa yana daga cikin dattin falsafa philosophy wa min shubahihim aidan daga cikin shubuhohin su su wa'annan jahamiya da mu'tazila da ire-iren su wanda suke wato suke korewa Allah sufofin sa ko su musu tawili yace istidlaluhum bi ayatin suna kafa hujja da wata aya za'amu sirriya annaha wa ita wannan ayat tadullu ala mudda'ahum tana nuni akan da'awarsu suna yin hujja da wannan ayar a matsayin wannan ayar ita ce hujja akan da'awarsu wata aya ce wahiya qaulul lahi azza wajal shine fadin Allah mai girma da daukaka Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahaliccin komai suratul zumar aya ta 62 wajhu istidlalihim to ta wace fuska suka yi hujja da wannan aya sai ce fuskar da suka kalla a ayar anna kulla kalmar Allahu khaliqu kulli wannan kulli din sai suka ce ai duk inda kulli take to fidul umuma tana fa'idantar da gamewa komai da komai ya shiga sanan wa kadhalika shay haka ma kalmar shay Allahu khaliqu kulli shay'in suka ce shay'in din nan na kira ce to fidul umuma ita ma tana fa'idantar da gamewa da haka sai suka ce fayadkhulu fi umumi kulli wa fi umumi shay'in alquran sai suka ce fayadkhulu alquran suka ce ai alqurani shi ma ya shiga zai iya shiga cikin fadin kulli cikin fadin da kuma gamewar shay'in kaji ba sai aka tafi can Allahu khaliqu kulli shay'in suka ce hadda qur'ani shi ma kulli shay'in waraddu 'alaiha an yuqala yace to raddin da za a yi musu akan wannan shine a ce da su awwalan na farko man sabaqakum ila hadha at-tafsir al-mubtadi wane ne magabacin ku wajen fassara wannan ayar haka yayi tafsiri irin wannan na bid'a waye salaf din ku ya kamata a ce ko kana nufin tunda Allah yayi duniya ba wanda ya gane daidai sai kai yanzu duk wani mai da'awa kowace irin hanya yake kiran mutane zuwa gare ta ba irin ta annabi da sallallahu alaihi wasallama ba to yanzu wane ne ya taba gabatar sa akan wannan cikin salaf salafus salih in dai addini ne ya kamata a ce wani ya riga shi in fahimta ce ya kamata a ce wani ya fahimta kafin shi domin ba yau aka fara addini nan ba na fata an gane da haka farkon tambayar da za a yi to mun ji wannan fassarar da kai waye magabacin ka akan ta kafin kai yanzu waye taba fassara ayar a haka fassalafu rahimahumullah domin salaf magabata rahimahumullah fahimu min hadhihi al-aya abinda suka fahimta game da wannan aya annallaha khaliqu kulli shay'in annallaha khaliqun abinda ayar magabata suka fahimci ayar shine annallaha khaliqun Allah shine mahalicci kullu shay'in makhluq Allahu khaliqu Allah shine mai halitta kullu shay'in komai makhluqun abun halitta ne kaga an ware can Allahu khaliqun sannan kullu shay'in makhluq duk abinda ba Allah ba to kuma abun halitta ne wala yadkhulu fi dhalika asma'ullahi wa sifati kullu shay'in din nan sunayen Allah da sifofin sa ba sa shiga cikin kullu shay'in hadha amru wannan al'amari na farko kenan wa thaniyan al'amari na biyu anna kulla kalmar kulla da aka ce Allahu khaliqu kulli shay'in la tufidul umuma bi idlaqin ba ko da yaushe take gamewa ba la tufidul umuma ba ta fa'idantar da gamewa bi idlaqin illa idza qatada siyaq dhalika sai dai idan zubun zancen da ta shigo cikin sa ya hukunta haka fahiya to qayyadu ita kullu ana yi mata qaidi bi hasabi ma yaqtadhihi siyaq wasibak gurgudan yanda zubun zancen yazo da kuma abin da ya gabace ta yadullu lidhalika abinda zai nuna maka haka ma hakahu Allah sai mu koma cikin alqur'ani abinda Allah ya ba mu labari ya hakaito am malakati saba bilqis game da sarauniyar birnin saba laqad kana li saba'in fi maskanihim aya wannan sarauniyar kasar saba bilqis ai Allah ya hakaito mana labarin ta fi qaulillahi ta'ala cikin fadin Allah azza wa jal wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim anta wa utiyat ambata min kulli shay'in ko suratul nahl ai kaga an yi amfani da kulli anan kuma an yi amfani da shay'in halil maqsudu to in muka dauki wancan ma'anar tasu shin nan da Allah ya ce wa utiyat min kulli shay'in ana nufin anna hadhihi almalikatu wannan sarauniyar lam taput ha sharidatun wala waridatun babu wani abu da ya taba kubuce mata komai ta samu laysal amru kadhalika al'amarin ba haka yake ba bal innaha utiyat abinda ake nufi an bata min kulli shay'in komai ta arafa alaihi nasu wanda mutane sun saba sun san anya kuna indal muluki amsaliya irin wannan abun ana samun sa a wajen sarakuna irin ta to an bata duk abin da ka san in dai basarake ya cika basarake yana da shi to an bata shine wa utiyat min kulli shay ina fata an gane an bata yan baka an bata yan lufudi an bata yan kaza ko shine irin wannan shine wa utiyat min kulli shay an bata duk wani abu da ka san in dai basarake ya cika basarake yana da shi to an ba bulqis irin wannan abu da kullu shay'in anan da ake nufi irin wannan ma'anar kaga kullu shay'in ne amma da ma'anar siyakin zaka kalla kun bayyanta wa yuraddu alaihim sannan za a kuma yi musu raddi bi ayatul ahqab da ayat da tazo cikin suratul ahqab qala ta'ala Allah ta'ala ce to damiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskar da aka aika mu sai aka ce to damiru kulla shay'in tana rugurguza da halakar da komai bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta suratul ahqab ayata 25 halir rihu shin wannan iskar da aka ce to damiru kulla shay'in dammaratil jibala haddaduwar wutsudi ta dammara hal dammaratil arda shin haddak duniyar gaba daya aka dammara domin an ce to dammiru kulla shay'in hal dammaratil anhara hadda quramu duk aka dammara wal bihara da tekuna lam yahsul zalika in ka koma tarihin abin da ya faru ga wannan iskar wannan ba shi bane abin da ya faru to dammiru kulla shay'in bai shafi aljibal ba bai shafi al'ard ba bai shafi al'anhar wal bihar ba amma ga shan ce to dammiru kulla shay'in halil muradu shin abinda ake nufi annaha to dammiru kulla shay'in qabilil litadmir shin ko dai ana nufin wannan iska ta halakar da duk abin da zai iya karbar halakarwa shi yake nufi ko wancan na farko duk wani abu wanda za a iya cewa in aka tashi azabtar da mutane an halaka komai da irin wannan shi ake nufi ko hadda duwatsun su hadda ainihin ce koramun su da tekunan su hadda tudammiru kulla shay'in halil muradu annaha tudammiru kulla shay'in qabilin litadmir kad qaddara Allahu alaihi alazab shin ana nufin ta halakar da duk wani abu da zai iya karbar halakarwa wanda Allah ya kaddara masa azaba kamar yanda Allah ta'ala ce fataral qauma a wani guri cikin suratul haqa sai ce zaka ga mutanen da wannan iskar aka aika musu da ita Allah ya ce fataral qauma fiha zaka ga mutane a cikin ta sar'a sun mutu ayashe ma'ana digga su a mammaci an yasar da su haka Allah sai ya bada wata sifa sai ce ka annahum kai ka ce su a ajazu nakhlin wato kamar wasu rarakakkun kututturen dabino ne da babu komai a ciki ma'ana sai ga su an yasar da su sai ga mutum kamar skeleton kawai kwarangwal ba duk wani abu na jikinsa babu an fafake komai a tattare da shi Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya kaga burbushin su fa hal tara lahum min baqiya shin yanzu kaga burbushin su babu irin su ma fa asbaha al ma'ana yanzu kaga ashe fa asbaha al ma'ana tudammiru kulla shay'in sai ya zama ma'anar tudammiru kulla shay'in sai a wayi gari ta zama qabilil shay kulla shay'in qabilil litadmir ana nufin duk abin da zai iya karbar a halakar da shi to an halakar da shi yattadhihu min hadha anna listidlalahum bil ayati batilun yattadhihu min hadha da wannan bayanin ne zai bayyana gare ka mai sauraron karatu ka gane anna istidlalahum bil aya ashe hujjar da suka yi da waccan aya Allahu khaliqu kulli shay'in batilun wannan istidlali ne batacce wa anna al-murada sai zama abinda ake nufi anna Allah azza wa jalla khaliqu kulli shay'in wato ana nufin anna Allah khaliqun kullu shay'in kuma makhluqun ana nufin Allah shine mahalicci komai da komai wanda ba Allah ba shi kuma abin halitta ne abinda ayat take nufi kenan Allah azza wa jalla khaliqun wa kullu shay'in makhluqun shine ma'ana Allah khaliqu kulli shay'in ولا يدخل تحت ذلك اسماء الله وصفاته ذاك خالق كل شيء سنايان الله da sufofinsa ba sa shiga cikin wannan an bayyana wannan saura banci na wa amma shubahatuhum althaniya to ai ku da yau rufe karatu ma za a yi kuma naga muna nema mu kwana a daji wa amma shubahatuhum althaniya amma game da shubuhar su ta biyu fahiyasti dilaluhumul batil shine kafa hujjar da suka yi kuma ba a mahallin da ya dace ba kafa hujja irin ta ƙarya bi qaulillahi ta'ala sun kafa hujja da fadin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyan lalle mun sanya shi alqur'ani ne balarabe suratul zukhruf aya ta 3 faqad za'amu sai suka riya anna ja'ala sai suka ce fi'ilin ja'ala fil ayati a cikin ayar bi ma'ana khalaqa suka ce ai ma'anarsa yana nufin khalaqa inna ja'alnahu kenan inna khalaqanahu wannan yana daga cikin tawilin su na biyu fa yakuna al ma'ana ala haddi za'amihim a fadar su sai zama ma'anar ayar inna khalaqanahu qur'anan arabiyan mun halicce shi alqur'ani balarabe wal jawabu amsar da za a ba su annahu birruju'i ila fahmi salafis salih idan an koma da komawa zuwa ga fahimtar magabata na kwarai thumma fahmi ahli lugha sannan fahimtar ma'abota larabci al arabul aqha larabawa zunzurutu da babu sofane babu miss najidu in muka koma zamu samu anna hadhal ma'ana indahum ba'idun wannan ma'anar hatta a wajen masana larabci ma'ana ce mai nisa ace inna khalaqnahu wa ana nufin inna ja'alnahu ace ana nufin inna khalaqnahu wannan ma'ana ce me nisa kullal bu'udi karshen nisa anis sawabi ga daidai wal haqqi da gaskiya zalika anna abinda yasa sabbi anna li ja'ala ma'anayin shi fi'ilin ja'ala yana da ma'ana guda biyu fakacce ati eh ja'ala yana zuwa bi ma'ana khalaqa yana zuwa da ma'anar khalaqa wa fi hadhihi alhal to in yazo da ma'anar khalaqa a irin wannan halin tansibu maf'ulan wahidan shi lafazin ko fi'ilin ja'ala yana nasabtar mafa'uli ne guda daya kama fi qaulillahi ta'ala kama yanda zo cikin fadin Allah azza wa jalla waja'ala adh-dhulumati wan-nura ay wa khalaqa adh-dhulumati wan-nura yanzu anan tinda yayin maf'uli guda daya nasaba to ja'ala anan yazo da ma'ana khalaqa wa qad ta'ti shi fi'ilin ja'ala yakan zo bi ma'ana sayyara banda ma'anar khalaqa yana da ma'anar sayyara wa fi hadhihi alhal a irin wannan halin lokacin da fi'ilin ja'ala yazo da ma'anar sayyara tansibu maf'ulaini to yana yi wa maf'uli guda biyu ne nasaba wasali sama yake wa maf'uli guda biyu kama fi qaulihi ta'ala kamar yanda yazo cikin fadin Allah ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan kaga ga qur'anan maf'ulul awwal arabiyyan maf'ulus sani to kal fi'ilin ja'ala yayi wa qur'anan da arabiyyan nasaba zukhruf ayata uku anan sai mu ce ai sayyarnahu qur'anan arabiyyan ai mun sanya shi qur'ani balarabi yani takallama bihi Allah Allah yayi magana da shi a matsayin qur'anan abin karantawa arabiyyan da harshen larabci wa anzalahu ya saukar da shi qur'anan arabiyyan abin karantawa wanda yake da wato balarabi fashattana bainal amrayn ka duba tazarar tsakanin al'amuran guda biyu lokaci yayi ka duba akwai bambanci tsakanin al'amuran guda biyu walidhalika la shubhata lahum da haka ba su da wata shubha anan fi hadhihi al-ayati al-karima a cikin wannan aya mai girma wallati walallati qablaha ko kuma ayatin da ta gabace ta Allahu khaliqu kulli shay'in to sai yace walahum shubahun ukhra sai mu tashi ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sai Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah